iyalan mutanen nan da ƙasa ta rubuta da su a wajen wani haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Niger, Nigeria sun samu tallafin naira miliyan 50 daga gwamnati tun kimanin watanni biyu da suka gabata kenan dai. Da ƙasa ta rubuta da waɗannan masu haƙar ma'adanai a yankin Galadiman Kogo ta ƙaramar hukumar Shiroro da kawowa yanzu an lalubu gawarwakin mutane 10, sannan aka samu mutane 8 da ransu, inda har ya zuwa wannan lokaci ake ci gaba da aikin zakulu wasu gawarwakin mutane 4. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Usman ya ce duk da yake kamfanin da ke aiki a wannan wuri ya saba wa ka'ida, amma gwamnati ta nuna jin kai ne shi ya sa ta ɗauki matakin tallafa wa iyalan waɗanda lamarin ya shafa.
Musabbabin shi ne rashin bin ka'idodi da ya shafi harkar ma'adinai. Akwai ka'idodi da ita gwamnatin ta shimfiɗa don a tabbatar cewa an kula da tsaro da dai yadda ya kamata a bi don a tabbatar cewa mutane ba su jikata cikin wannan harkar ba. Amma akwai kuma dai rashin kula da akan su kamfani wanda suke harkar ma'adinai shi ne kuma to don dai cikin tausayi shi ne shi mai gida ya ce to ya kamata a tallafa musu da wannan.
A yanzu dai an kafa wani kwamiti da aka baiwa mako 2 domin aikin tantance iyalan waɗannan mutane. Alhaji Umar Aliyu Bala shi ne hakimin yankin Galadiman Kogo ya ce tun daga lokacin da lamarin ya faru babu wani tallafi da suka samu daga gwamnati sai yanzu, duk da har yanzu ana can ana aikin lalubo waɗanda suka rage a ramin.
Saboda har yanzu ban samu taimako daga wani gwamnati ba ko wani abu gaba, amma da wannan taimako to mun gode kuma a girma sarkin noman Niger da yake mai tausayi ne ya ce cewa lallai wannan a raba ma wanda abin ya shafa, kuma mun gode akan cewa lallai ana kan kokari a haka.
Mutane nawa ne abin ya shafa?
Abin da ya faru mutanen da suka guda 19, 8 Allah ya tsira jiki, wasu ne asibiti, guda 14 suna a rami, an fitar da 10 yanzu haka. Shekaran jiya nan aka fito da ainihin CSO wanda yake shi ne manajan kamfanin, an fito da shi yanzu shawara 10. Ana gane su ba su lalace ba, ana gane su lalace.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce har yanzu dokar hana aikin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba tana nan tana aiki daram. Lamarin da ta ce yana ɗaya daga cikin matakan da take ɗauka domin shawo kan matsalar rashin tsaro da suka addabi wasu yankuna na jihar. Mustapha Nasiru Bakari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.